is his name. Oh, how lovely is the heart of the man. The man who walked with me, the man who talked with me, shared his heart. Is the feet that were scarred. Oh, oh, how lovely is the name that was marred. Oh, how lovely is the heart that broke in two when he took me in. Oh, how lovely is the breath that he breathed as he spoke. Words that filled me with hope. Oh, the spirit of every word his blessed lips spoke. Oh, how lovely.
La da 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 da